Wata sanarwa da hukumar ta gidajen yari ta fitar a yammacin yau mai dauke da sa hannun jami'in ta na hulɗa da jama'a ASP Faruk cewa ta yi wasu tsagere ne dauke da makaman gargajiya suka kaiwa jami'an ta hari a daidai lokacin da suke kokarin kai wasu da ake tuhuma har su 18 zuwa kotu inda suka yi kokarin kubutar da mutanen. Sanarwar ta ci gaba da cewa jami'an yan sanda sun mayar da martani nan take domin taimakawa jami'an hukumar ta prison inda suka sami nasarar karewa tare da komawa da waɗanda ake tuhumar zuwa gidan yare. To sai dai ba inda hukumar ta ambato mutane biyu da aka kashe a lokacin, duk wanda cewa rundunar yan sandan jihar ta tabbatar da aukuwar lamarin. Wannan ya sa na tuntuɓi controller hukumar ta prison a jihar Sokoto Haliru na Baba.
Shi wannan magana harbi ko wani ya abin nan bamu da labarin shi. Abin da yake babban aikin namu sun hukumar gidan yare shine cewa mu tabbatar da kiyaye masu laifi da aka a prison. Amma maganan cewa wani ya an halbi bai sauran su bamu da labarin wannan.
Rundunar yan sanda ta jihar Sokoto ta tabbatar da cewa an yi wannan harbi kuma ta tabbatar da mutuwar waɗannan matasan.
Shi ne ce ga maka mu aikin mu shine mu tsare lafiyar prisoner.
Kaman ana ganin cewa kaman ɗaya daga cikin jami'an ka ne yayin wannan harbin wanda ya sami waɗannan mutanen da suke wucewa.
Shi ne ga maka tun farko mutancan an halbi ko an wani abaka bamu da fasani akan shi.
To amma rundunar yan sanda da ta lura lamarin na son komawa kanta. Ta fito karara ta wanke kanta tare da tabbatar da cewa yan hukumar ta prison ne suka yi harbin wanda ya sanadiyar ajalin wasu matasa biyu. DSP Cordelia Nwanwe ita ce kakakin rundunar yan sanda ta jihar Sokoto.
The hoodlums who are supposed to be friends to this suspect who's meant to be moved back into the prison custody attacked the prison warders on the road. They attacked them when they were trying to fix their vehicles.
Tace abokan waɗanda ake tuhumar ne suka kai farmaki ga jami'an na prison akan titi a lokacin da suke kokarin ganin sun tserar da su ne wani jami'in prison yayi harbi a iska inda harsashi ya daki wasu mutane. An ruga da su asibiti inda biyu daga cikin su suka rasu yayin da ɗaya yake jinya.
That were used by the prison wardens and of course the pallet of the bullet that was used has actually been taken back into the police custody in the state headquarters.
We've restored. Yanzu haka an tattara harsashin da kwalfar harsashin da jami'in na prison yayi harbin da su, an kuma kai su a shalkwatar yan sanda ta jiha domin ci gaba da bincike yayin da kuma aka yi kokarin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a gurin da lamarin ya auku. Matasan biyu Bashiru Bello da Usman Asada yan kimanin shekaru 20 zuwa 25 suna tafiya ne akan titin na Sarki Musulmi Abubakar akan hanyar su ta ɗebo ruwa sa'ad da harsashin da aka harba a yamutsin ya dake su ya kuma yi sanadin ajalin su da safiyar yau. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.